tarayyar Amurka ke magana daga gundumar Columbia a babban birnin tarayyar Amurka a kan mita 25, 31 da kuma 49. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye ta gidajen radio masu zaman kansu, Radio Amfani, Sarauniya, Fara'a FM Noma, Dalol FM, da kuma tashar mu ta VOA Africa a kan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai. Sai Alfa Radio da ke Kumasi a kasar Ghana. Za kuma iya kama mu a duk lokacin da aka so hakan a hanyar sadarwar internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu sauraro, assalamu alaikum. Barkanmu da wannan yammaci na yau Alhamis 14 ga watan Maris na shekarar 2019. Yusuf Aliyu Harandani tare da Hadiza Kyari da sauran abokan aiki muka sake dawo muku don gabatar muku da wannan shirin daga nan birnin Washington DC. A cikin shirin namu na wannan daren, naku muna dauke da rahoto irin nasarar da sojojin Najeriya tare da haɗin gwiwar na ƙasar Chadi suke samu ta yadda suke yaki da kungiyar nan ta 'yan ta'adda ta Boko Haram. Sai rahoto akan muhimmancin bada kyautar jini don tallafawa rayuwar wasu mabukata. Wanda akan haka ne ma muke so za mu ba ku dama ku kira ku bayyana mana ra'ayinku. Lambar dai da za ku kira ita ce alamar tarawa 1-202-205-5655. Kada a manta sai a sa alamar tarawa a gaba. Haka kuma a cikin shirin namu dai duk a yanzu muna dauke da labarin tamola a takaice. Amma duk kafin nan sai a gyara zama don jin halin da duniyar ta wuni.
Hukumar Najeriya ta dakatar da aikin ceto da ake yi biyo bayan rushewar wani ginin makaranta a Lagos da ke dauke da kananan yara da ba a san adadinsu ba. Adadin mutane da suka mutu ya kai 8, amma zai iya karuwa. A yayin da waɗansu iyalai suke zanga-zanga, wani jami'in hukumar agajin gaggawa Ibrahim Farin Loye ya faɗa wa kamfanin dillancin labarai na Associated Press cewar ma'aikatan sun kai ƙarshen aikin neman da suke yi, kuma ba sa tsammanin samun ƙarin mutane. Ya kiya bada adadin waɗanda aka ceto da waɗanda suka mutu na baya-bayan nan. Da yammacin jiya Laraba ne suka ce sun kubutar da mutane 37. Yanzu dai ba a san adadin mutanen da suka bata ba. An dai ci gaba da yunkurin neman wasu shaidun a cikin baraguzai. Shugaban hukumar lafiya ta duniya da ake kira WHO a takaice ya ce zai iya kawo ƙarshen barkewar cutar Ebola a gabashin jamhuriyar demokradiyyar Congo cikin watannin 6 idan komai ya tafi daidai kamar yadda aka shirya. Kididdiga ta baya-bayan da ma'aikatan lafiya ta jamhuriyar Congo ta fitar na bayyana cewa waɗanda suka kamu da cutar sun kai 927 ciki har da mutane 584 da suka mutu. Shugaban hukumar WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus ya tabbatar da cewa duk wani kalubale da za su fuskanta a gaba zai iya mayar da hannun agogo baya a aikin da ake yi na shawo kan cutar ta Ebola. Ya ce an shawo kan yaduwar cutar a Baini da Manjina da Komanda da kuma Oicha da ke arewacin lardin Kivu. Labarin duniya na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka. Bayan matakan da fiye da ƙasashe 30 suka ɗauka, hukumar sufurin jirgin sama ta Amurka ta amurci dakatar da tashin dukkanin jerin jiragen sufuri na kamfanin Boeing. Wannan mataki na gaggawa da aka ɗauka na dakatar da dukkan sababbin jiragen sama daga bi ta sararin samaniya na Amurka na matsayin wani mataki wanda kuma ya sha bamban da matakin da kamfanin jirgin ya ɗauka na cewar babu wani dalilin na bada dokar dakatar da tashin jirage saboda mummunar faduwar jiragen ƙasar Indonesia da ta Habasha. Ba na so in yi da na sani wajen ɗaukar mataki, in ji Trump da yake amsa tambayar manemar labarai a fadar White House bayan sanarwa da ya bayar da a ranar Laraba cewa duk sababbin jiragen Boeing 737 za su dakatar da tashi na ɗan lokaci kaɗan. A ganin mu wannan shine matakin da ya dace. Yau Alhamis, Majalisar Wakilan Amurka ke shirin takawa shugaba Donald Trump riki inda za su kada kuri'ar kin amincewa da dokar tabacin da ya ayyana na ware kudin gina katangar kan iyakar Amurka da kasar Mexico. Wadansu ƴan jam'iyyar Republican kalilan sun kudirin aniyar marawa taron ƴan jam'iyyar Democrat baya a cikin amincewa da dokar tabacin a lokacin da za a kada kuri'ar a zauren majalisar da ƴan Republicans suke da rinjayen 55-44. ƴan jam'iyyar Republican da dama sun bayyana rashin jin dadin ayyana dokar tabacin da cewa kundin tsarin mulkin kasar ya ba majalisar ikon akan abin da ya shafi kashe kuɗin gwamnati. Sai dai ana kyautata zaton yawancin su za su kada kuri'ar amincewa tare da ambaton buƙatar gaggawa ta kare kan iyakar kudancin Amurka. Shin za mu ce a duk lokacin da shugaban ƙasa bai samu abin da yake so ba a majalisa sai kawai a ayyana dokar ta baci ita kuma majalisa ta mika wuya? Inji shugaban marasa rinjaye a majalisar dattijai Chuck Schumer.
A gaida Hadiza Kyari da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka nan birnin Washington gundumar Columbia. To bari mu shiga duniyar rahotanni kuma. Rundunar sojojin Najeriya tare da haɗin gwiwar sojojin ƙasashe makwabta na yankin Tafkin Chadi sun yi barin wuta ga ƴan ƙungiyar ta'adda ta Boko Haram na tsawon kwanaki. Wakilin sashen Hausa na muryar Amurka, Hassan Maina Kaina, ya haɗa mana rahoto dangane da wannan nasara da suka samu.
Wannan hare-hare da jiragen yakin Najeriya da Nijar ke kaiwa ba ƙaƙƙautawa, ana yi ne da zumar gamawa da mayakan Boko Haram a wani sabon farmaki da dakarun ƙawancen yankin Tafkin Chadi suka ƙaddamar mai take Operation Yancin Tafki. Yau dai an shiga rana ta bakwai kenan. Sojojin ƙawancen suna ta ruwan wuta ba ƙaƙƙautawa akan mayakan Boko Haram da NIS, musamman farmakin sama da jiragen yakin Najeriya da Nijar ke kaiwa. Na tuntuɓi kakakin hedikwatar rundunar sojojin saman Najeriya, Air Commander Ibikunle Daramola, ko yaya girman wannan farmaki yake?
So the Nigerian Air Force in particular, working in conjunction with the Nigerian Air Force, has been conducting intelligence, surveillance and reconnaissance missions as well as strike and close, that's air interdiction and close air support missions supporting surface forces.
Rundunar sojojin saman Najeriya da haɗin gwiwar rundunar sojojin saman Nijar suna ci gaba da gano maɓoyar mayakan Boko Haram da kuma IS a zirin yankin Tafkin Chadin da arewacin jihar Borno, tare da kai musu farmaki da ma kuma ƙarin wani farmaki na marawa sojojin ƙawance, wato musamman sojojin ƙasa. Kuma ana samun gagarumin nasara sosai, musamman tsakanin shekarun jiya zuwa jiya, da aka kashe kimanin manyan 'yan Boko Haram guda 30. An kuma ƙara karkashe wasu mayakan na Boko Haram a yankin Arege, inda baya ga karkashe su aka kuma kwato ƙarin wasu manyan makamai. A takaice dai muna musu rubdugu a halin yanzu.
Routing and destroying all elements, remnants of Islamic State of West Africa Province terrorists that are located within the Lake Chad Basin General Area.
A baya sojojin saman Najeriya kun taka rawa sosai a farmakin Operation Gama Aiki da dakarun yankin Tafkin Chadin suka kaddamar. Ko yaya zaka kwatanta wancan farmaki da shi wannan sabon farmaki na Operation Yancin Tafki?
Over time there have been a number of operations, one in the recent past Operation Gama Aiki.
Kasan a shekarun 2015 zuwa 2016 an kaddamar da farmakin Operation Gama Aiki da ma sauran farmaki iri daban-daban. Amma wannan sabon farmaki na Operation Yancin Tafki wani gagarumin farmaki ne aka kaddamar, wanda aka shirya masa sosai. Aka tsara shi a tsanake cikin haɗin kai da kazar-kazar, da kai tsaye ake yin sa don takura 'yan ta'adda a tabbatar babu wani wurin da za su koye, sannan a gama da su. Yanzu haka an tattoshe duk inda 'yan ta'addan suke kai komo tsakanin kan iyakokin Najeriya da Nijar, yayin da a ɓangare ɗaya kuma ake sai musu ruwan wuta daga sama. Kaga abin kenan, ma da yasa muke samun nasara a wannan karo sosai.
That is why there is some reasonable level of success already recorded.
Ko a makon da ya gabata sai da dakarun ƙawancen suka kashe kimanin 'yan Boko Haram guda 40, yayin da a wannan mako aka ƙara kashe guda 30. A halin yanzu ana ci gaba da wannan farmaki. Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
Jinjina ta musamman ga Hassan Maina Kaina. Wai shin al'umma sun san muhimmancin bada kyautar jini kuwa dan tallafawa marasa lafiya masu karamin karfi kuwa? Babban abun nan yana da muhimmanci ga al'umma ko kuma ga taimaka ma marasa karamin marasa hali. A wannan rahoton da Tamar Abari ta hada mana daga Jamhuriyar Niger na nuna muhimmancin bada kyautar jini.
Kimanin takardu 107 ne aka gabatar na masu bada jini taimako wanda kwamitin da ke kula da shirin ya gudanar da tankaye da rairaye akan su kamar yadda Umaru Isa shugaban kwamitin ya bayyana.
Gabaki ɗaya mutum wanda suke bada 107 muka samu. Bisa kan waɗannan mutanen 107 mun samu mutum guda wanda ya bada jinin shi so 48 shine wanda ake ce ma Bage Salifu da aka aihe shi a Ayeru shine wannan bagen shi Allah ya ba wannan zuwa Makka.
Bangaren masu bada taimakon jini shugaban kungiyar Muhammad Nuru ya ce hakan ya kara musu kwarin gwiwa ne.
Zan fara gode ma shugaban kasa da wannan government da ta bamu damar aiko kujerar haji guda ga dukkan masu bada jini na jihar Damagara. Mun gama su da dukkan irin tsarin da aka dauka. Lalle bada jini iya da amfani, iya da muhimmanci kwarai da gaske. In ka ba mutum jini, lalle mutum bai ima mutum rai. Amma in ka bada jininka aka sa mara lafiya, zaka amfane shi. Kuma muna samun marasa lafiya da yawa, ga gidan mata da suke aihuwa suna bada jini. Kullun ana neman ga yawan accident da ake yi. Ta kowace hanya kullun mutane suna ji a radio ana neman jini. Saboda haka nan duk wanda Allah ya ba lafiya su zo a taimaka. Kuma ko musulunci ya rage.
Abu Yahaya, director a hukumar kiwon lafiya ta jihar Damagara, kiraye ga gwamnati da ta karfafa irin wannan tsari, dama ce kuma ta rage matsalar jini a asibitoci wanda suke fama da su.
Sai mu yi hata a wajen gwamnati yadda an ka bi wannan tsari mai muhimmanci a ƙara yin nazari a te duk shekara ma ko wace jiha. Mu ce masu bada jini a ci gaba da bada jini ba wai dan ma ka samu kujerar zuwa haji ba. A saboda Allah sawan dukkan ba ka taimaki wani ka taimaka an cece rayuwar shi to Allah dai ya san irin ladan da zai iya baka to muna tsammanin kukan namu shugabannin mu za su shi shi kuma dan mun imani da kokowa na lahiyar al'umma shine an ka sama gaba.
Bage Salisu da ya samu tukuitin jajircewar da yayi ne wajen bada taimakon jini ya kai shiga samun wannan kujera ta aikin haji.
Allah saka da alheri yanzu da bada jini na shekara 30 tunda tun kasar da nike bada to fitan nan so lan yami har zama yau ina bada nan zanda kowanne wata uku ina bada 450.
Tamar Abari, muryar Amurka daga Damagara a Jamhuriyar Niger.
Ya Ubangiji sarkin baiwa roƙon da ni nake kullun sai ka ba mu lahiya sarki Allah amin.
To a gaida Tamar Abari. Akan wannan muhimmancin wannan bada kyautar jini muke so ku bugo don ku bayyana muna ra'ayoyinku. Ko kuna bada kyautar jini kuwa? Za mu so mu ji daga gare ku. Lambar dai da za ku kira mu kamar kullun ita ce alama tarawa 1-202-205-6555. Amma kamun mu bude layukan mu balle ku kira ku bayyana muna ra'ayinku sai mu shakata da wannan wakar ta zaman lafiya.
Take my hand and try. Take my hand and try.
Yanzu kuma lokaci ne da zamu bude layin mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce 202 205 2655. Amma kada ku manta sai ku saka alama ƙari wato plus sai a saka daya sai a jiro lambar wato alama ƙari 1 202 205 2655.
To mun samu kira na farko daga jihar Jigawa. Wa muke da shi daga Jigawa?
Kuna tare da Muntari Sela Majiya.
To malam Muntari, muna sauraron ka.
To wadala na ji dadin wannan shirin nan.
To masha Allah, mu muna godiya.
Kwarai da gaske, kuma muna son jama'a kamar da kuka shi a taimaka din nan, kwarai ya kamata a rinka taimakawa tun da wasu masu da karfin da za su dima.
Eh.
Kwarai da gaske, to ni ma wannan na ji dadi kwarai da gaske. Kuma in Allah da mu ma za mu rinka taimakawa insha Allah.
To ka san
ara mana karfi.
To ko za ka gaya mana kaɗan daga cikin muhimmancin ba da kyautar jini?
Eh, kwarai da gaske.
Eh.
Ni ba da kyautar, shi muhimmancin ba da kyautar jini, ni a tunina ina ganin sadaka ne, kuma ka taimakawa mai karamin karfi, ka kuma taimakawa kanka. Domin kai ma baka san wata rana a halin da kai ba.
To masha Allah, to mun gode malam Murtala. Bari mu je jihar Bauchi. Barucin Yakubu, wa muke da shi daga Bauchi?
Haruna Umar ne daga Dambam.
Malam Haruna, muna sauraron ka.
Ina ganin muhimmancin ba da jini.
Eh.
Daga jini ina da za a sami abin nan samun lafiya. Na rage yawan jini a jikin mutum kamar yadda ya tabbata a jini cewa kafo yana ƙara wa mutum lafiya.
To Malam Haruna, kai kana ba da wannan kyautar jinin naka?
Kyautar jini ba, amma duk an ba wanda ya shafi ‘yan uwana da abokan arziki.
To kai baka taba bada ba, amma kuma kana kira ga su mutane su ma su dinga bada wa kenan. Tash, to mun layin Malam Haruna ya tsinke. Kuma har yanzu dai ba mu samu
Kano sai Najeriya.
To daga Kano, wa muke da shi daga Kano?
Kana magana da Ahmad Anji, direba daga Gulu, karamar hukumar Rimin Gado a jihar Kano, Najeriya.
To muna sauraron ka Malam Audu.
Ahmad Anji.
To Malam Ahmadu, muna sauraron ka.
Na ji abubuwan da ake maguri a kan maganar ba da sadakar jini.
Eh.
Sadakar jini kan duk wani ba a sadakar jini ya taimaka wa al'umma, kuma abin da ya yi a kai ceto rayuwar ne, wannan buƙatar jini ya ceto rayuwar sa ne.
To Malam Ahmadu, kai ka taɓa ba da kyautar jini?
To ni ban taɓa ba da kyautar jini ba, saboda ni a matsayina halin da nake ciki mutum ne matafiyi, tun da direba ne ni, dukkan lokutan da ake buƙatar jinin ba ran afane ni akan lokacin ba. Amma dukkan lokacin da ake da buƙata, har idan ina nan ko ina kusa ko ina na ga wanda yake da buƙata, har an gwada jinin na wucewar zai daidai da mabuƙacin, ko da a yanzu kamar shirye nake.
To masha Allah, muna godiya Malam Ahmadu. Bari mu koma jihar Jigawa. Wa muke da shi a Jigawa?
Assalamu alaikum, Hashimu Ahmad Fadawa, harbar hukumar kafin Hausa ta tarayyar Najeriya.
To Malam Hashimu, muna sauraron ka.
Yawwa, wani maudu'i kuke kai yanzu? Dan yanzu na kama ku.
To muna tattaunawa ne akan muhimmancin ba da kyautar jini ga waɗanda suke mabuƙata.
Okay, jini.
Eh.
Zahiri na ba da jini sau biyu, kuma na ji daɗin barewa da na yi.
Eh.
Zahiri.
To me kiran ka ga sauran mutane da ba su taɓa ba da kyautar jini ba?
Ina kiran su taimaka su bayarwa, saboda ceci al'umma. Akwai mutane mabuƙata, wani ba shi da kuɗin da zai iya sayan jini a asibiti, idan ya bayar ka ga ya shi daga tijariya.
To masha Allah, Malam Hashimu, bari mu muna nan dai a jihar ta Jigawa. Muke da shi a Jigawa. wa muke da shi a jigawa
salamu alaikum ina gina mahallin jiga tsaban hukumar Oyo
wa ke magana
Garba Ahmed da jigawa tsaban hukumar Oyo
to mallan Garba muna jin ka
to alhamdulillah ni mallan zan go ba don zin na dan tsawawa ku da wayo da wannan dan dan ni jina wallahi saboda kana ba mutane sai ya ci shawara asaban abu dinna ba ba da ba ko ne na musulunci
to mun gode bari mu tafi jihar Katsina wa muke da shi a jihar Katsina
assalamu alaikum ta Allah barkatu
wa alaikum assalam wa ke magana
kana magana shugaba Iliya ne tantu da shi yake garken daura a tare Nigeria
to mallan shugaba Iliya muna jin ka
yawa a cikin shi dai ba da gidi kan na farko dai na baka lafiya a jikin ka kuma duk wanda ya bada gini yana da lada gurin ubangiji kuma shi ma ceto rayuwar wani dan asali dan uwan sa ne bukatun mu dai duk lokacin da aka tashi bada gini to kai kokari ka je ka bada in Allah sa da damar badawa
to masha Allah muna godiya mallam Iliya bar mu koma garin gwamna wa muke da shi a Kaduna garin gwamna
to barka da yake
barka da yi wa ke magana
to madalla sunana Murtala ne ina kiran ku da gasa a Kaduna tarayyar Najeriya
to mallam Murtala muna sauraron ka
to gaskiya muna ƙara shawartar su al'umma ce gaskiya su dinga kokari suna bada gudunmuwar gini saboda cetar rayuwa ne kuma kai ma baka san sando ne zai zai kila mutum na cikin lafiya kai ma a taimaka ma ma baka sani ba to amma matsalolin da yake shi ne wani lokaci sai aka bada taimakon jinin nan to sai yanzu wani lokaci asibitin gaskiya muna gashin suna amfani da shi ne ko kuma suna shaida ne dai mu ba mu sani ba ya kamata hukuma ta dinga fita tana bayani wanda ya shafi wannan fanni muna ji kuru sannan ta ga sai a samu kwarin gwiwa ba da gudunmuwar jini da fatan za ku tashi lafiya
to mun gode mallam Murtala daga jihar Kaduna to har yanzu dai muna nan muna so ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku ko kuma mu ji kun taba bada kyautar jini to mun samu wani kira daga jihar Adamawa muke da shi daga Adamawa
Abubakar ne daga Sebore mu bisa out
to mallam Abubakar muna sauraron ka
to wannan abin na ku gaskiya yana da kyau ko da yake ya dare ina kuma ku bana samun ku
to masha Allah yo Allah ya baka sa'a
wato ma shi maganan bada jini gaskiya an taimaka wa rai sannan kuma mutum ya duba abun tausaya ba ne sosai ya kamata mutane su himmantu da mai da zuwa a taimaka wa masu masu bukatan jini
to masha Allah to mun gode bari mu tafi jihar Niger kuma wa muke da shi a Niger
Ibrahim ne wanke bula a garin mai gode a Kemba
to mallam Ibrahim muna jin ka
to gaskiya alhamdulillah muna ƙara godiya gare ku ga kusa da bisa kuma ainihin ƴan uwa jama'a da suke bada gudunmuwa a bangaren bada jini a asibitoci amma abinda muke roƙon hukuma musamman gwamnati wannan sabon gwamnati za a kafa muna roƙon inda asibiti take ta gwamnati dan Allah taimaka a gyara mana ita
to Allah ya
saboda kamar munan kawai namu akwai ta asibiti da aka gina ana ce mata jerin asibiti nan da ja to amma gaskiya yanzu ba ma'aikata iya dabbobi kawai kake gani asibitin nan muna roƙon dan Allah taimaka a gyara mana
to Allah ya sa wannan kiran naka ya kai ga mahukunta bari mu koma jihar Plateau just wa muke da shi
kuna magana da Alhaji Babaji mai gwanjo Jos Plateau Kandahar
to Alhaji Babaji muna jin ka
da muna bada kyautar jini Allah tunda lokacin da PDP ta hau mulki muka samu karancin jini mu kanmu a jikin mu amma yanzu in Allah da tunda Buhari ya dawo albarkar kudura Allah ko wani asibiti sai wadata da asibiti sai an wadata da jini
to kai kana nufin Alhaji Babaji baka taba bada kyautar jini ba kenan
ne din ai kafin PDP ta hau na bada kyautar jini a jiya ya fi kwalba shida amma tun da PDP ta hau shekara 16 ne to ina bincin da zaka ci a lokacin PDP
to mun gode mallam Babaji iyaka abin da zamu dauka kenan a yanzu sai kuma idan Allah ya kai mu gobe zamu ci gaba da baku dama to muna godiya ga duk waɗanda suka samu damar bugo muna don bayyana nasu gudunmuwa da suke badawa wajen jini ko ba da kyautar jini ga shirinmu yanzu na gaba ta mola
wasanni a takaice
karon farko a cikin shekaru 10 da dukkan ungoyi hudu daga kasa daya za su fafata a matakin quarter final na gasar kwallon kafa ta cin kofin zakarun turai a yayin da dukkan ungoyoyin kasar ingila da ke cikin gasar suka sami tsallakewa nasarar da liverpool ta yi jiya akan kungiyar bayern munich ta kasar jamus ya nuna cewa ingila din ce yake da rabin kungiyoyi takwas da za su buga wasannin zagayen na quarter final na gasar tare da kungiyoyin manchester united da manchester city da kuma tottenham da tunisia suka yi nasarar kaiwa wannan zagayen wannan da ya maimaitawa ne na tarihin shekarun 2000 sa da dukkan kungiyoyin ingila hudu suka sami kaiwa a zagayen na quarter final a kakannin wasanni biyu a jaridar juna a gobe juma'a ne za a tsara jadawalin fafatawa a matakin na quarter final da kuma na kusa da na karshe na gasar a yau alhamis ne aka bude wani taron majalisar zartaswa na hukumar kwallon duniya wato fifa a birnin miami na kasar amurka domin tattauna yiwuwar faɗaɗa gasar kwallon kafa ta cin kofin duniya to sai dai taron na duba yiwuwar faɗaɗa gasar zuwa kasashe 48 ne tun daga gasar ta 2022 da za a fafata a kasar qatar a maimakon ta shekara ta 2026 da aka tsara tun farko shugaban hukumar kwallon najeriya amadu fenix da ke shugabantar tawagar nahiyar afirka bikin bude taron ya ce nahiyar ta afirka za ta taimaka sosai wajen cimma wannan makasudin na faɗaɗa yawan kasashe a gasar ta 2022 don haka ba sai an jira har shekara ta 2026 ba kalaman fenix din na nufin karin samun kasashe masu fafatawa a gasar da ake hasashen za su ninka biyu daga nahiyar afirka to sai dai kamfanin dillancin labarai na associated press ya ruwaito cewa hukumar ta fifa na nazarin yiwuwar soma tsarin a qatar to amma kuma tare da samun karin wata makwabciyar kasa domin karbar bakuncin gasar kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid da ke kasar Spain ta cimma matsayar sayan dan wasan baya na kungiyar Porto Eder Militao a ƙarshen wannan kakar wasanni akan kuɗi euro miliyan 50 dukkan kungiyoyin biyu sun fitar da sanarwa a yau alhamis akan kai ƙarshen cinikin dan wasan dan kasar Brazil mai shekaru 21 wanda zai rattaba hannu a sabon kwantaragi da zai kai har shekara ta 2025 da Real Madrid din Murtala Faruk Sanyinna muryar Amurka a Sokoto Nigeria
to a gaida Murtala Faruk Sanyinna da labarin tamola har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC gundumar Columbia a nan agogo mu yana cewa karfe 4:57 na yamma
Yau Alhamis hukumar Najeriya ta dakatar da aikin ceton da ake yi biyo bayan rushewar wani ginin makaranta a Lagos da ke dauke da kananan yara da ba a san adadin su ba. Adadin mutane da suka mutu ya kai 8 amma zai iya karuwa. Shugaban hukumar lafiya ta duniya da ake kira WHO a takaice ya ce zai iya kawo ƙarshen barkewar cutar Ebola a gabashin jamhuriyar demokradiyyar Congo cikin watanni 6 idan komai ya tafi daidai kamar yadda aka shirya. Bayan matakan da fiye da kasashe 30 suka dauka, hukumar sufurin jirgin sama ta Amurka ta umurci dakatarwa da tashin dukkanin jerin jiragen sufuri na kamfanin Boeing. Yau ranar Alhamis, majalisar wakilan Amurka ke shirin takawa shugaba Donald Trump bilki inda za su kada kuri'ar kin amincewa da dokar ta bacin da ya ayyana na ware kudin gina katangar kan iyakar Amurka da ke kasar Mexico.
To da takaitattun labaran muka kawo karshen shirye-shiryen namu a wannan dare naku sai kuma idan Allah subhanahu wataala mai kowa mai komai ya kai mu gobe za ku ji sauran abokan aikin mu dauke da wasu shirye-shirye yanzu a madadin wanda ta taya ni gabatar da shirin Hadiza Kyari da wanda ta bada umarni Julie Alazas Gresham sai injiniyan mu na yau wanda suka taimaka mana wajen gabatar da wannan shiri ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke cewa ku kwana lafiya mu kuma mu karasa wuni lafiya assalamu